wata babbar kotun tarayya dake Ibadan ta yankewa tsohon shugaban cibiyar binciken aikin gona da horarwa dake Ibadan Professor Benjamin Ogun Bodade hukuncin zama gidan yari har na shekaru 40 tare da Akanta Zakius Tajimola kana kotun ta baiwa wani ɗayan Clement Adenison shekaru 4 hukumar hana zarmiya da bacaka da dukiyoyin jama'a ta Najeriya EFCC ce tan maka Professor Benjamin Ogun Bodade a gaban kotun tare da mutanen biyu tana zargin su da wawure naira miliyan 177 tare da babban akanta Zakius Tajimola da Clement Adenison tana zargin su da aikata laifuka 16 ciki har da hada baki da badda sawun kudin cibiyar ta aikin gona da yake yanke hukunci mai shari'a Ayo Emmanuel yace mai gabatar da kara ya gamsar da kotu cewa waɗanda ake zargin sun aikata laifin inda an kashe kwana da naira miliyan 177 a cikin kudade naira miliyan 600 da ya kamata a zuba cikin asusun kasa waɗanda aka yankewa hukuncin shekaru 40 su biyu dai wato Professor Benjamin Ogun Bodade da akantansa Zakius Tajimola za su yi zaman gidan yari na shekaru 40 a gurguje shi ko Clement Adenison da an kasame shi da laifi zai yi zaman gidan yari na shekaru 4 da yake magana lawyer daya daga cikin waɗanda ake zargin Tunde Olufana yace muhimmancin hukuncin zai zama darasi ga wasu masu shan kwana da kudaden jama'a ta wannan hanya.
The importance of the judgment is that it has served as a deterrent for other people who are laundering public funds in this way.
Shi ko lawyer EFCC Ekinwure Anana yace hukuncin zai zama darasi ga ma'aikatan gwamnati. Wannan shari'a dai tana ɗaya daga cikin nasarori kalilan da EFCC ta samu a shari'un da take yi game da kudaden da aka wawushe a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.